أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa da suke bibiyan mu ta wannan kafa mai albarka Radio Liberté, a wannan yammaci na Alhamis, daren Juma'a 27 ga watan Rabi'ul 27 ga watan Jumada al-Akhira, wata na 6 a cikin watanni na Musulunci, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447. Fatan wanda ya daidai da kuma 18 ga watan 12/2025 miladiya. Insha Allah za mu ci gaba da bayani, kenan bayani akan adab na ranar Juma'a. Adab yawmul Juma'a kenan, ladabba na ranar Juma'a kenan. Fara bayani a sati wancan da ya gabata akan adabu yawmul Juma'a, ladabban da ake so a kiyaye ranar Juma'a. Mun zano daga ciki cewa akwai al-iksaru minas salati was salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam laylatul Juma'a wa fi yawmul Juma'a. Kina ana so a yawaita yi ma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi salati a daren Juma'a da kuma ranar Juma'a, wanda mun yi bayani akan hujjoji da dalilai akan wannan. Haka kuma ana son karanta suratul Kaf a ranar Juma'a, wanda shi ma mun yi bayani akai hujjoji da dalilai akan wannan. Bayan wannan kuma ana son yin wanka ranar Juma'a, ana son sanya turare ranar Juma'a, hakanan ana son yin aswaki ranar Juma'a, sanya kaya masu kyau ranar Juma'a domin zuwa Juma'a, hakanan kuma ana son tafiya a ƙafa idan babu wani uzuri. Uzurin da muka ce zamanto babu nisa sosai tsakaninka da a masallacin Juma'a, ko kuma wani rashin lafiya da makamantansu, ma'ana dai an yi so mutum ya tafi a ƙafa, wannan ya fi falala akan zuwa abin hawa. Amma akwai larura ko uzuri ko wani abin da zai sa mutum ya ji abin hawa, to wannan kenan babu laifi, amma dai zuwa a ƙafan shi ya fi falala. Haka nan kuma sammako, a yi sammako na zuwa masallacin Juma'a, ma'ana dai a je da wuri a yi sammako, shi ma duka mun yi bayani da hujjoji da dalilai akan wannan. Haka mun ga cewa ana so a karanta suratul sajada da suratul insan a sallar asuba ta ranar Juma'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan, kamar da tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira, yana karanta wa'innan surori biyu a cikin sallar asuba. A raka farko yana karanta Fatiha da suratul sajada, a raka ta biyu kuma yana karanta Fatiha da suratul insan halata alal insani hinu min ad-dahr. Haka nan kuma mun ga cewa mustahabbi ne, ana so a sallar Juma'a a karanta suratul Juma'a da munafiqun, kamar da ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin Sahih Muslim. Manzo Allah yana karanta a raka farko a sallar Juma'a Fatiha da suratul Juma'a, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim. A raka ta biyu kuma yana karanta Fatiha da idza ja akal munafiquna wani lokaci kuma a sallar juma'a a raka farko yana karanta fatiha da sabbihi isma rabbikal a'la a raka ta biyu kuma yana karanta fatiha da hal ataka hadisul ghashiya to a wannan ne muka tsaya a wancan sati da ya gabata akan wannan gaba kenan daga cikin ladaba kuma akwai adamu takhaddir riqab kenan ba a so mutun ya ringa tsallaka wuya na mutane a ranar juma'a kaje kana tsaltsallaka wuyan mutane da kafadunsu shi ma hadisi ne tabbata daga Abdullahi ibn Busr Allah kara masa yarda yake cewa ja'a rajulun yatakhatta riqaban nasi yawm aljum'a yace wani mutun ya zo yana tsatsallaka kafadu da wuyan mutane a ranar juma'a wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya khutubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma alhalin yana yin khutuba fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da shi ijlis yace ka zauna fa kada azaita hakika ka cutar ma'ana ka cutar da mutane da wannan tsatsallaka su da kake yi haka kuma wa anaita kuma haka ka jinkirtar da wanda yake so da idan an yi da sallah ya ga wani dan guri yana so an tashi sallah zai tashi shiga misali irin wannan yana faruwa zaga mutum ne zai tsinka yau dan wani waje a gaba haka kaga yana tsallakowa dan ya je shiga wannan wajen to wani kuma za a samu a sahun baya ya ga wannan gurin amma bai so shiga dan kai ya takura ko ya matsa wajen lokacin da yazo zauna din kai ya takura ma wanda suke cikin sahun ya matse su he ce bari in aka tashi in an yi da hudu ba za a shiga sallah he shiga wannan sahu da yake ganin dan guri haka kenan yanzu kai kaga wanda yazo daga baya yana tsallaka mutane yazo shiga wannan gurin kenan ya jinkirta wanda da ya sa rai jiragen an tashi za a tare ikama shiga sallah to zai shiga wannan gurin to shi yasa manzo Allah ce anaita bi ma'ana ai akharta kuma ka jinkirta zuwa ai akharta almaji'a ka jinkirta zuwa kuma wa abta'ata kuma ka jinkirta wanda yake so ya shiga wani wannan gurin da kai kuma ka zo ka shiga da haka dai wannan hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal da kuma sunan na Abi Dawud musnad Abi Dawud ya kashi hadisi mai lamba 1118 milsan 18 da sanadi ingantacce rawaito wannan hadisi Imam Albani ya inganta shi a cikin kenan sahih sunan Abi Dawud da haka dai wannan hadisi yana nuna mana cewa ba a so yayin da ka zo masallaci ka ringa bi kana kekketar mutane kana tsallaka su wannan manzo Allah ya hana wannan kenan wannan sahabi da aka same shi haka har manzo Allah ya ce ka zauna ka cutar kenan kai ka zo alatti kuma kana bi kana tsallaka mutane kenan kana cutar da su kenan ba a san wannan aka na gaba daga cikin ladubba al-iqtirabu min al-imam ana so mutum ya kusanci limam ma'ana a zamanto kana gab da limam kenan ma'ana ana so ka zamanto a sahun farko tunda sahun da zai saka kusanci limam shine sahun farko shi kuma hadisi ne daga Samura bin Jundub رضي الله عنه يرضى الله تتبتع قريش أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شوانا سابي سمرة بن جندب كتوا للي أنبهم الله سيرادة أمن شاء الله تتبتع قريش ياتي أهدر الزكرة كنان وحالر توزوا قا الزكر أنا الزكر شين الخطبة تندوانا حديثي أنا تكم سنن أبي داود masu sharhin sunan Abi Dawud littafin Aunul Ma'bud na Azim Abadi yace abinda yake ni da azzikr shine al-khutba ma'ana manzo Allah ce ku halarto khutba ma'ana ku zamanto kun halarci lokacin da za a yi khutba ta sallar juma'a saboda akwai wanda ba sa halarta wani ya yi da khutba yake zuwa masallacin juma'a to manzo Allah ce udur zikra ku ringa halartowa lokacin da ake khutba ma'ana ya zamanto lokacin da za a fara khutba kana masallaci wadnu min al-imam kuma manzo Allah ce kusanci limam ad-dunu shine al-qurbu ay wadnu bi ma'ana uqrubu min al-imam kuma kusanto limam ma'ana ka zaman to kana kusa da liman mazala ce kusan to liman yace fa innar rajula la yazalu yataba'adu yace domin mutum ba zai kusa ba yataba'adu bi ma'ana yana ja da baya game da sahun farko shine taba'adu ma'ana ya ta'akhkharu an as-sufufil ula yana ja yana jinkirta ya zamanto yana cikin ma'abuta sahun farko hatta yu'akhkhara fil jannati wa in dakhala bace za a jinkirta masa shiga aljanna koda zai shiga amma ba zai shiga ba a sahun farko ba to wannan hadisi yana nuna mana cewa kenan mutum ya zamanto yana kusanto liman shi kuma abu ne zai saka kusanci liman to shine kaje da wuri dan ya zamanto kana gab kana kusa da liman kuma manufar kusantar limamin shine me yasa na farko akwai kwadaitarwa akan gaggawa wajen aikata alkhairi tunda zuwa juma'a yana daga cikin ayyuka alkhairi Allah ya ce idanu da lisalati min yawmi juma'ati fas'au ila zikrillah kuma kusanto liman zai sa ka saurari bayanai da jawabai da yake na khutba ka bada hankali da sauransu daga dai ana so mutun ya zamanto gab kusa da liman wannan yana daga cikin suma mustahabbat abubuwa da ake so mutun ya kiyaye ranar juma'a na gaba kuma akwai tahiyatul masjid yin gaisuwar masallaci koda mutun ya tar da liman yana khutba a saman minbari to ana so kai tahiyatul masjid kafin ka zo na cikin masallaci saboda hadisin da bukhari ya rawaito daga jabir dan abdullah الانصاري رضي الله عنهما يدا على تبتا غريسا شيدا مايفنسا قال جابر بن عبد الله yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ke cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na cewa yace idza jaa ahadukum yawmal jumu'ati idan ɗayan ku yazo ranar juma'a ma'ana yazo masallaci a ranar juma'a wal imamu ya khutubu al halil liman yana khutuba wannan ita ce ake cewa jumla haliya wawu dinnan wawul halij ana haukenan ma'ana wal imamu ai fi wal bi halil imam ya khutubu kazo masallacin juma'a a halin da liman yana yin khutuba to mazala ce falyarka raka'ataini yayi khutuba falliyar ka arka'ataini yayi raka'a guda biyu wal yatajawwaz fihi ma kuma ya takaita su shine wal yatajawwaz fihi ma ai wal yukassir fihi ma ma'ana ya gajarta su kai su masu tsayi to wannan kuma asali Jabir dan Abdullah yana bada labari ne yace ja'a sulaykun al-ghatafani yawm al-jumu'a yace sahabi sulayku al-ghatafani ya zo ranar juma'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya khutubu alhalin manzo Allah yana khutuba mana shi wannan sahabi yazo manzo Allah yazo ranar sallar ranar juma'a manzo Allah ana cikin khutuba yana cikin khutubar juma'a da ya shigo masallaci me zai faru fajala sahay zauna fa kala lahu ya sulaik sai manzo Allah ya ce me ya kai sulaik qum farka arka'atayn yace ka tashi kai raka'a guda biyu wa tajawwaz fihima kuma ka gajarta su summa qala sanan manzo Allah ce idza jaa ahadukum yawmal jumu'a idan ɗayan ku yazo masallaci a ranar juma'a wal imamu ya khutubu al halil liman yana khutuba falyarka raka'ataini to ya raka'a guda biyu wal yatajawwaz fihima kuma ya gajarta su to wannan hadisi na cikin bukhari da muslim daga sahabi jabir dan abdullah bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 930 nafsan tarant shi kuma muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 875 wisan sosan kenz a wannan hadisi manzo Allah yana nuna mana cewa koda mutun ya tarro liman yana khutuba a ranar juma'a to ba zai zauna ba zai tahiyatul masjid ne ma'ana gaisuwar masallaci raka'a guda biyu amma manzo Allah ya ce mutun ya takaita su kai ya yi su masu tsayi to wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da gashinan sahabi ne ya zo manzo Allah yana khutuba ya zauna hai manzo Allah ce mai ka tashi kai nafila raka'a biyu amma ka gajarta su daga kine daga cikin sunnoni a ranar juma'a idan mutum ko da ya tar da liman yana khutuba to ana so kenan kafin ya zauna ya fara nafila raka'a biyu wanda ake ce mata tahiyatul masjid gaisuwar masallaci to wannan shi ma na daga ciki haka daga cikin ladaba na ranar juma'a akwai taharri sa'atul ijaba mutun ya kirdadi lokacin da ake amsa addu'a a ranar juma'a saboda yazo a cikin sahihaini hadisi yazo a cikin bukhari da muslim daga sahabi abi huraira ana abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi al-yamani Allah kara masa yarda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zakara yawmal juma'a ya ambaci ranar juma'a fa qala sai manzo Allah ce fihi sa'atun a ranar juma'a ko wani lokaci la yuwafiquha abdul muslimin babu wani bawa muslimi da zai dace da wannan lokaci huwa qa'imun al-hal yana sallah wa huwa qa'imun al-hal yana tsaye yusalli yana sallah yas'alu Allah ta'ala shay'an yana roƙon Allah wani abu illa ata'u iyyahu bace Allah subhanahu wata'ala ya bashi wannan abu wanda ya roƙa to wannan yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kawo hadisi mai lamba 935 nafsan transenk Muslim kuma ya kawo hadisi mai lamba 852 wisan sankande a wata ruwaya ta Abi Huraira wanda Imam Tirmidhi ya fitar da ita qala Abu Huraira ke cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce khairu yawmin tala'at fihi ash-shamsu yawmul jumu'a manzo Allah ce mafi alkhairin yini ko ranar da rana ta bullo a sati ita ce ranar juma'a manzo Allah ce fihi khuliqa adam saboda a ranar juma'a ne aka halicci annabi adam wa fihi udkhila aljannata kuma a ranar juma'a ne Allah ya shigar da annabi adam cikin aljanna wa fihi uhbita minha kuma a cikin ranar juma'a ne aka saukar da annabi adam daga sama aljanna zuwa wannan duniya wa fihi sa'atun kuma manzo Allah ya ce a cikin ta akwai wani lokaci wata sa'a la yuwafiquha abdun muslimun babu wani ba muslimi da zai dace da wannan lokaci yusalli yana sallah fa yas'alu Allah fiha shay'an kuma roki Allah wani abu illa a'tahu iyyahu fati Allah bashi wannan abu qala abu huraira to shi abu huraira da ya rawaito wannan hadisi yace falaqitu abdullah ibn salam yace sai na hadu da abdullah dan salam wanda shi wannan mutum asalin shi yahudi ne kuma ya musulunta Allah mai dace da musulunci daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abdullahi abu huraira yace na gamu da abdullah ibn salam fa zakartu lahu hadha alhadith ina ambata masa na laburta masa na fadi masa wannan hadisi fa qala sai shi abdullah ibn salam Allah ya kara masa yarda yace ma abu huraira ana a'lamu bi tilka sa'a lace lalle ni ne mafi sanin ga wannan sa'a ma'ana wannan sa'a da manzo Allah ya ce ana amsa addu'a a cikin ta ranar juma'a na santa fa qultu sai shi abu huraira yace akhbirni biha yace to ka bani labari wata sa'a ce wani lokaci ne yace wala tadnan biha ai wala tabkhal kenan biha alayya kada kamar rowa wannan sa'a ma'ana ka fadi mini kada kamar rowa qala sai shi abdullahi bin salam yace hiya ba'da al-asri yace ai sa'a tana farawa ne daga bayan sallar al-asr ila an taghruba ash-shamsu zuwa lokacin da rana kenan za ta fada ma'ana sa'a amsa addu'a a ranar juma'a shine daga bayan sallar al-asr kafin rana ta fada fa qultu sai shi Abu Hurairah aka wadi mai haka an ce bi daga bayan al-asr ne zuwa kafin rana ta fada sai Abu Hurairah yace fa qultu sai nace kaifa takunu ba'da al-asr taya za ta kasance bayan al-asr wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-hali manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace la yuwafiquha abdul muslimun babu bawan da zai dace da ita musulmi wa huwa yusalli al-halin yana sallah wa tilka as-sa'atu la yusalla fiha to ai Abu Hurairah yace ma Abdullah bin Salam to ai wannan lokacin kuma ba a yin sallah kuma manzo Allah yace bawa ba zai dace ba yana sallah a wannan lokaci to kuma al-hali bayan al-asr ba a yin sallah kamar yadda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya hana a yi sallah ta nafila wadda take ba mai sababi ba kenan bayan la'asar har sai zuwa rana ta fada to shine ambata mai ce to kuma ai wannan lokaci ba a yi sallah fa qala abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam yace alaysa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abdullahi bin salam yake cewa abu hurairah shin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai ce ba man jalasa majlisan yantaziru salata wanda ya zauna a wani waje a wani mazauni yana jiran sallah fa huwa fi salatin to za a rubuta mishi ladan kamar yana cikin sallah ne qultu sai abu hurairah yace bala haka ne yace fa huwa zaka to yace shine wannan kenan wannan hadisi na cikin sunan na Imam Tirmidhi hadisi mai lamba 1901 katsan 41 kuma Imam Tirmidhi da kansa yace wa qala hasanun sahihun yace hadisi ne hasan kuma hadisi ne sahihi ingantacce daga kenan a wannan wannan sahabi Abdullahi bin Salam ya hadi mana wannan sa'a din ita na farawa ne daga bayan la'asar har zuwa lokacin da rana za ta fada kuma yace ma Abu Hurairah shi yafi kowa sanin wannan lokacin saboda shi ne wanda manzon Allah ya hadi mai sa'a ya tabbata daga Abdullahi dan Salam din wanda yana cikin sunan na Ibn Majah Abdullahi dan Salam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata muni yace akwai wata sa'a yace fi yawmil jumu'ati sa'atan la yuwafiqu abdun mu'minun yusalli yas'alu Allah fiha shay'an illa qada lahu hajatahu Abdullahi dan Salam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ranar juma'a ko wani lokaci da bawa ba zai dace ba mu'mini yana sallah ya roki wani biyan bukata fati Allah ya biya masa sai manzo Allah ce mai hiya akhiru sa'atin nahar yace mai ai kuma tana fara ne a ƙarshen kenan lokaci na yini qultu inna laysat sa'ata salatin yace to manzo Allah ai ba kuma lokacin sallah bane ba tunda ƙarshen yini ba a yin sallah kala sai manzo Allah ce mai bala haka ne ba a yin sallah ƙarshen yini sai dai ya ne ne al'amarin yake yace innal abdal mu'mina lalle bawa mu'mini idza salla yayin da yayi sallah summa jalasa sannan ya zauna la ya habisu illa salah babu abin da ya zauna da shi face jiran wata sallah fa huwa fi salah manzo Allah ce to yana cikin sallah ma'ana ai fi hukumil musalli sawaban wa ajran za ba shi la za zai dauki hukuncin mai sallah ma'ana za a ba shi lada ne amma ba ana nemi a cikin sallah yake ba za ba shi ladan kamar yana cikin sallah ne idan mutun ya bayan yayi sallah ya tsaya na jiran wata sallah ta gaba to shine manzo Allah ya wadi mai haka to shine abin da Abdullahi bin Salam ya wadi ma Abu Hurairah da yake cewa ai an ce mutun yana sallah yace ai abinda ake da sallar nan jiran sallah saboda in kada jiran sallah kamar kana cikin sallah ne za a baka ladan kamar kana sallah ne to shine manzo Allah ce yana farawa ne daga bayan mi daga bayan la'asar haka kuma akwai ruwaya ma daga Jabir dan Abdullah yadda Allah tabbata a gare sa shi da mahaifinsa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annahu qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace yawmul jumu'ati isnata ashra yuridu sa'atan manzo Allah ce a ranar juma'a akwai awanni 12 yace la yujadu muslimun ba za a samu wani musulmi ba yas'alu Allah shay'an da yake roƙon Allah wani abu a cikin wannan illa atahu Allah azza wajalla bace Allah subhanahu wataala ya bashi abin da ya roƙa faltamisuha sai manzo Allah ce ku neme ta faltamisuha bi ma'ana ay fatlubuha ku nemi wannan sa'a din akhir as-sa'atin ba'da al-asri kenan a ƙarshen sa'a a ƙarshen lokaci na bayan mi na bayan sallar la'asar daga wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi daga Jabir dan Abdullah ya kashi hadisi mai lamba 1048 mil current tweet kuma hadisi ne wanda yake sahihu hadisi ne ingantacce ala shartin muslim akan shartin muslim kamar da Imam al-Hakim ya fada kuma Imam Zahabi ma ya tabbatar da haka da Baihaqi idan dai hadisi ne ingantacce manzo Allah ya bayyana mana lokacin kinan da haka yayi kokari yan uwa a dan ranar juma'a daga bayan la'asar kafin rana ta fada kinan mutun ya dibaci wannan ya ringa yin addu'o'i saboda manzo Allah ce tabbas Allah yana amsawa a duk wanda ya roke shi a wannan sa'a din. na gaba daga cikin laduba na ranar juma'a adamu ifrad yawmil juma'ati bi siyamin ba a so mutun yake bance ranar juma'a da yin azumi na nafila ma'ana ka ke bance ta ita kadai zaka yi azumin nafila to wannan ba a so dalili fa fi sahihaini yazo a cikin bukhari da muslim an abi huraira da daga sahabi abi huraira yadda Allah ta tabbata gare shi qala abu huraira ke cewa samitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci Allah ta tabbata gare shi na cewa la yasumanna ahadukum yawmal juma'ati imamu nawawi a cikin sharhin da yama sayyid muslim shine al minhaj yace ai la yasumanna ai siyamu nafila ma'ana manzon Allah azumin nafila ne hana yace kada ɗin ku yayi azumi na nafila a ranar juma'a illa yawman qablahum kina in yana so yayi azumin nafila ranar juma'a to gashi nan yana da zabi ɗayan biyu illa yawman qablahu ko dai ya azumci ranar da take kafin juma'a shine yawmul khamis kina ya hada alhamis da juma'a to wannan babu laifi tunda shi kebance juma'a ne kadai aka hana ka kebance juma'a ta kadai zaka yi saboda kana ganin kamar akwai falala to yayin manzo Allah ya hana wannan yace kada ku kebance juma'a dan azumi in kana so kai azumin nafila ranar juma'a to sai dai illa yawman qablahu sai dai ka hada kafin juma'a ka azumci ranar da yake kafin ta shine ranar alhamis kene kai alhamis da juma'a in kuma ba za ka iya ba kafin juma'a din ba da juma'a to kana iya yin au ba'adahu to kana iya yin juma'a da kuma ranar da take bayan juma'a ita ce yawmus sabt to wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kawo shi hadisi mai lamba 1985 min nafsan ka turbensenk Muslim kuma ya kawo shi hadisi mai lamba 1144 min san karantikat kina wannan manzo Allah yana nuna mana kina ba a so mutun ya kebance rana juma'a kadai da yin azumi sai dai mi ko dai ka hada kafin juma'a ka hada ta da wata rana shine ka hada alhamis da juma'a ko kuma ka hada juma'a da ranar da ke bayan ta shine juma'a da subdu amma ka kebance ta kadai domin yin nafila ta azumi to wannan ba a so manzo Allah ya hana kuma a aikace zamu gani manzo Allah akwai daga cikin matan shi wanda ta dauki azumi ranar juma'a kadai da yace mata shin kin azumci ranar da take gabanin juma'a ma'ana alhamis tace a'a yace zaki azumi gobe subdu ma'ana ki hada juma'a da subdu tace a'a yace ta kare azumi rawal bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafin sa na sahih al-bukhari an ummi al-mu'minina daga uwan mu'minai juwairiya bint al-haris juwairiya diyar haris radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata a gare ta anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama dakhala alaiha yawm al-jum'ati wa hiya sa'ima manzo Allah ya shigo wajenta a ranar juma'a alhalin tana yin azumi ma'ana ay siyamu naflin tana yin azumi na nafila fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce mata asumti ams shin kin azumi ne jiya ya'ani ayyam al-khamis yana ne jiya alhamis kin yi azumi qalat la tace a'a qala sai manzo Allah ce mata turidina anta sumi gadan kina so ki azumi ne gobe yani yawmus sabti qalat la tace a'a qala yace fa aftari to ki kare wannan azumi wannan yana cikin kenan sahih al-bukhari hadisi mai lamba 1986 min nafsan ka turbensis to anan a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya hana a hadisin da ya gabata cewa kada mutun ya azumci ranar juma'a kadai yake bance ta da yin azumi sai dai ko dai ka hada da yini kafin ta kai alhamis da juma'a ko kuma ka hada da yini bayan ta shine kai juma'a da subdu to nan sai aka samu ga matan manzon Allah nan juwairiya ta dauki azumi ranar juma'a sai manzon Allah ya zo wajenta ya ce to shin kin yi azumi ne jiya ma'ana alhamis zaki yi ne alhamis da juma'a tace ayya ba ta yi ba yace zaki azumi ne gobe subdu a tasumina gadan alatla tace ayya manzon Allah ya ce to fa aftiri kenan ke karya ma'ana ba a yin azumi ranar juma'a kadai na nafila to amma na farillawa shi wannan bai a ciki na farillan ana bin mutun azumin farilla to yana iya yi wannan ba laifi bane ba haka kuma azumi mai dalili mai sababi idan ya wado juma'a shi ma za a yi shi kamar irin azumin arafa ko azumin ashura to to wannan in ya hado zaka yi saboda ai zaka yi shi ne ba wai dan juma'a ba zaka yi shi ne a sunan arafa ne ko a sunan juma'a ne shi abin da manzo Allah na kawai na azumi wanda kake a radin kanka zaka yi niyya kai azumi to shi ne aka hana ka kebanta juma'a kadai sai dai ko dai kai juma'a alhamis da juma'a ko kuma kai juma'a da subdu kamar da tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gaba daga cikin lajibba na ranar juma'a akwai adamu takhsis lailatul juma'a biqiyam to kamar yadda aka hana a kebance ranar juma'a da yin azumi kadai to haka kuma an hana a kebance daren juma'a da yin sallar dare kadai akwai wanda zaka ga basu yin qiyamul layl kawai sai a daren juma'a kadai amma sauran ranakun basu yin azumi suna ganin kamar yin qiyamul layl a daren juma'a ita kadai akwai wani falala da daraja to shine manzo Allah zamu gani ya hana wannan rawa muslimun an abi hurairata imam muslim ya rawaito daga sahabi abi huraira radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi tsira da aminci Allah ta tabbata daga annabi tsira da aminci Allah ta tabbata a gare shi qala yana cewa la takhtassu laylatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali manzo Allah tsira da aminci Allah ta tabbata a gare shi yace la takhtassu bi ma'ana ay la tufridu kada ku kebance laylatal jumu'ati daren juma'a biqiyamin min bainil layali da yin tsayuwa ma'ana yin sallar dare kenan sabanin soran dararuwa ana ku zo ku kebanci daren juma'a ita kadai ku ringa yin sallar dare sallar qiyamul layl manzo Allah ce kada ku yi haka haka kuma yace wala takhussu yawmal juma'ati bisiyamin min bainal ayyam haka kada ku kebance juma'a da yin azumi zaman to ita kadai za ku ringa yin azumi a cikin yinin wannan na juma'a kadai amma ban da sauran yini na ranakun sati manzo Allah ce to illa an yakuna bi sawmin yasumu ahadukum yace hede in azumin ya hado a cikin ranakun da yan ku daman ya saba yin azumi a cikin sa kamar misali wanda yake azumin annabi dauda annabi daud yau kai gobe ka sha to zai iya hadowa misali kai azumi laraba zaka huta yaushe zaka huta alhamis kuma ka tashi da azumi mai juma'a to irin wannan ba an ce ba ai an hana yake kace a wannan shi kuma ai ya zaman to daman azumi ne kake irin na annabi dauda yau ka sha gobe kai azumi jibi ka sha ga ta kai to wannan ba ya shiga ciki shi yasa manzo Allah ya ce illa ya kuna fi sawmi yasumu adu eh dai in ya kasance azumin da ɗayan ku ne daman ya saba yana yi to wannan ba ya shiga ciki to amma a kebance daren juma'a kadai da yin sallah ya zaman to baka yi qiyamul layl a daren juma'a kadai sauran daren ruwan baka yi saboda kana ganin akwai falala to wannan manzo Allah yana haka ya zaman to baka yin azumi kawai sai ranar juma'a kadai amma sauran ku baka yi to wannan shi ma ba daga cikin sunna kuma wannan abin da manzo Allah ya faɗi mana akwai masu yin wannan akwai wanda zaka same shi bayan sallah ta dare kawai a daren juma'a kadai amma sauran dararuwan bai ko da yana da dama da iko haka kuma baya yin azumi sai a ranar juma'a kadai to wannan ya ci karo da umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina manzo Allah ya hana wannan ake bance daren juma'a da yin sallar qiyamul layl kadai amma in ka saba yi ka tashi ka yi a daren juma'a da sauran dararuwa duka wannan ba laifi bane shi inda abubuwan inda yake da laifin ya zaman to kawai ga daren juma'a ne kadai kake kadai sauran dararuwan baka yi haka ya zaman to azumin ya zaman to kawai a ranar juma'a ne kadai kake banda sauran ranaku to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya hana wannan wannan kamar da muka gani kenan yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 1144 kenan mil san karantakat haka yana daga cikin ladubba na ranar juma'a la yuqimu ahadan yajlisa makanahu ba a so mutum ya tada wani daga gurinsa domin shi ya zauna a cikin masallaci na ka tarro mutane ka tada wani domin kai ka zauna a gurin to wannan ba a so wannan rawa muslimun imam muslim ya rawaito an jabir bin abdullah radiyallahu anhu daga Jabir dan Abdullah ya dala tabbata a gare shi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi tsira da mutunci Allah su tabbata a gare shi kale yake cewa la yuqimanna ahadukum akhahu yawm aljum'a, kada ɗayan ku ya miƙar da dan uwan shi a ranar Juma'a, mana ya tare shi da gurin shi. Summa liyukhalif ila maq'adihi fayaq'uda fihi, ay summa liyukhalif ay yaqsid wa yazhaba, sannan ya nufaci yaje ila maq'adihi ay ila maudi'i qu'udihi, sai yaje inda kenan ya zauna din, fayaq'uda fihi sai ya zauna. Walakin yaqulu, sai dai abinda zai ce ifsahu, ku bubbuda ifsahu bi ma'ana wasa'u wasi'u fil majlis, ma'ana ku bubbuda, kamar da Allah yake cewa ayyuhal ladzina amanu, ya kuwa suka imani, idza qila lakum tafassahu fil majalis, idan aka ce muku bubbuda a gurin zama, Allah ce to fafsahu, ku bubbuda din, yafsahillahu lakum, Allah zai buda muku ma. Da haka kenan manzo Allah ya ce ba halatta wani yaje kawai masallaci ya ga mutum a zaune ya tare shi domin shi ya zauna a gurin. Abinda manzo Allah ya ce za a yi in kana so ka zauna, ya duka ce to ifsahu, ku bubbuda, kenan da ana ku bubbuda ni ma dan in samu gurin da zan shiga in zauna, amma ba wai ka tada wani ba, kai ka zauna a gurin shi, to manzo Allah ya hana wannan. Wani hadisi na cikin Sahih Muslim, hadisi mai lamba 2178, dai mai lissan kenan suwasan 18. Haka iza galabahu nu'as tahawwala min makani, idan mutun ya zamanto bacci ya rinjaye shi, gangadi ya rinjaye shi, yana ta gangadi, to wani abin da yake so zai sauya guri ya tashi da gurin da yake, to cikin ikon Allah, Allah subhanahu wata'ala kenan zai kawo mishi wannan sauki na wannan gangadi da bacci. Rawat Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi, wa qala hasanun sahih, wani kuma ya ce hadisi na hasan kuma wanda yake ingantacce. An ibn Umar radiyallahu anhu, shi kuma wannan hadisi a rawaito shi ne daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa da sauran sahabban manzon Allah gabaki daya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga Annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, kala yake cewa idza na'asa ahadukum, idan ɗayan ku ya gangadi, yawmal juma'ati, a ranar juma'a, mai manzo Allah ce idan ɗayan ku ya gangadi ya riske shi a halin juma'a, ma'ana ana cikin sallar juma'a, to manzo Allah, afwan, ana cikin juma'a kenan, ana lokacin da ake khutba, to falyatahawwal min majlisi zalika, ya mazala ce to sai ya sauya wannan majlisi da yake zaune, ana ya sauya guri da yake zaune, shine ay falyatahawwal ay falyatruk wal yantaqil, ya bari wani yaje ya samu wani waje, to in yi hakan Allah zai tafi mai da wannan gangadi da bacci, kamar da muka saba gani a masallaci na juma'a, zaka ga mutane duk suna bacci wasu suna gangadi, to me mutum zai in ya samu kanshi, shine manzo Allah ba mu shawara, yace idza na'asa ahadukum yawm aljum'ati falyatahawwal, idan ɗayan ku gangadi ya riske shi ya same shi a cikin masallacin juma'a, to manzo Allah ya ce falyatahawwal min majlisi zalika, sauya gurin zama, to in yin haka Allah subhanahu wata'ala zai tafi masa da wannan gangadi. Daga kenan yana daga cikin sunna ta manzon Allah, idan kana gangadi a cikin bacci, a cikin zama a masallaci, to wannan ana so mutum ya sauya gurin zama, in ya sauya to insha Allah Allah zai kare shi har a kare. Wannan hadisi kamar da muka gani na cikin Sunan Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi, wanda shine hadisi na 526, kuma ya ce hadisi ne hasan sahihun, yana hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce. daga kenan idan mutun ya zo masallaci ranar juma'a daga harin yangidi to ya sauya guri to wannan mazalla ce idan mutun yayi wannan to Allah subhanahu wataala zai tafi mai da wannan bacci da yake shi to wannan ƴan uwa sune a takaice game da abin da ya shahi ladabba na ranar juma'a abubuwan da ake so mutun ya kiyaye da kuma abubuwan da ake so mutun yayi domin dacewa da alkhairi da albarka da daraja da ake samu a wannan rana wadda ita ce rana ta juma'a kenan muna fatan da abubuwan da muka zano na ladabba wanda ake yi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon kiyayewa da yinsu wanda kuma ake bukatar mu da mu nisance su to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon nisanta daga kuma insha Allah ƴan uwa za mu ga yadda ya kamata bawa musulmi musamman irin wannan lokaci da muke ciki na lokacin sanyi ya kamata ka ribaci lokutanka kenan domin dacewa da irin wannan lokaci da muke ciki na sanyi to ƴan uwa mu sani da farko shi wannan lokaci na sanyi yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala wanda suke nuna kudura da kamala da kuma dayantaka ta Allah subhanahu wataala ana wanda take nuna cewa Allah shi kadai ne ba ya da abokin tarayya kuma Allah shi yake sarrafa da gudanar da komi shi daya bai da bukatar mataimaki kuma yana daga cikin alamomin da zaka gane akwai Allah subhanahu wataala to akwai mi tattanzawar lokuta da yanayi saboda wannan tattanzawar na lokuta da yanayi kowa sani ba wai lokacin bane a radin kanshi ba yake gudanarwa yake yi ba akwai wanda yake yi ne akwai wanda yake kula da sa ido da zartarwa da kuma mi da kuma kula da kasanto wa'annan ababe misali Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yana cewa a cikin soto Ali Imran yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar wani ayyusa cikin sura Ali Imran aya ta 191 da aya ta 192 190 zuwa 191 to a wannan ayoyi Allah subhanahu wataala yana cewa inna fi khalqis samawati lalle a cikin halittar sammai guda bakwai wal ardi da ƙasa ko ƙasai guda bakwai wa ikhtilafil layli wan nahari da tattanzawa da sassabawa da sassauyawa dare da yini Allah ce la ayatin to wannan akwai ayoyi li ulil albab amma gaba abu ta hankali ma'ana ma abu ta hankali ne kadai suke iya gano haka cewa halitta sama da ƙasai da kuma jujjuyawa yanayi wannan Allah subhanahu wataala ne yake kuma meyin wannan shi kadai fa cancanta abota masa to yanzu anan Allah yana nuna mana cewa ma abota hankula ya ayishuna hayatuhum baina ta'ammulin wa tadabburin yanan wannan yana nuna mana cewa bayan Allah nagari suna yin tunani suna yin lura suna yin izina ga sassauyawa ababe wanda suke wakana a wannan duniya tamu to mun ga kenan daga cikin ayoyi da suke nuna girman Allah akwai tattanzawar mi dare da rana ma'ana shine zaka ga wani lokaci dare yayi tsayi yini gajere wani lokaci kuma yini shi yayi tsayi dare ne gajere to wannan tattanzawar da ake samu yana nuna mana mi yana nuna mana kenan Allah subhanahu wataala shine yake zartarwa da gudanarwa haka ƴan uwa mu sani cewa yin ibada musamman a wannan lokaci na sanyi faslul shita kenan ganima ce riba ce babba garabasa ce babba me yasa saboda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ganimatul baridatu as-sawmu fi shita'i ma'ana daga cikin garabasa mai sauki shine as-sawmu fi shita'i shine yin azumi a lokacin kenan hunturu ma'ana lokacin sanyi ashita shine lokacin sanyi l'hiver kenan season din na l'hiver musani muna da lokaci na yanayi guda hudu fusulus sana sune le season muna da al-khayy al-kharif lokacin bazara l'auton haka akwai ar-rabi' lokacin damuna le printemps haka kuma muna da ashita sanyi wanda muke bayani akai kenan shine l'hiver din sai kuma muna da as-sayf lokacin sahi kenan shine l'été to wa'annan yanayi da ake tattanzawa suna nuna cewa akwai Allah subhanahu wata'ala kuma Allah shi ya cancanta da abota masa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne cikin sunan Tirmidhi Imam Albani ya inganta shi mazala ce al-ganimatul barida garabasa mai sauki shine as-sawmu fi shita'i yin azumi a lokacin sanyi da haka kenan wani na nuna mana kenan mi wata garabasa ce wadda ake so kowa musulmi yayi kokarin ganin ya same ta saboda me yasa saboda lokaci ne mai albarka zamu gani daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya dala tabbata gare shi kullu yana cewa marhaban bishita su magabata a da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai idan aka yi sabani ko kuma afwan idan lokacin sanyi ya shigo suna majuna murna da barka shi yasa Abdullahi dan Mas'ud an yake cewa yaqulu marhaban bishita'i yana cewa maraba lali da zuwan lokacin hunturu ma'ana lokacin sanyi me yasa yake cewa lali da zuwan shi ma'ana sai ta juna murna lokacin da yake damtsi ayi ibada yayi me yasa yace tanazzalu fil baraka albarka tana sauka a wannan lokaci na sanyi kenan yace wa yatulu fihi al-lailu kuma dare yana yin tsayi lilkiyami domin mutun ya samu damar da zai tashi hayye sallah ta dare yace to tsayin yace daren lokacin sanyi yana da tsayi yace to kuma wannan tsayin lilkiyami dan mutun in ya kwanta bacci hayye gajima ya tashi ya bauta ma ubangijin sa ma'ana yana da tsayi ne kenan wannan dama ce ta yimmi alkiyam ma'ana shine sallar dare yace wa yaqsuru fihi an-naharu lis-sa'imi ko kuma wa yaqsuru fihi an-naharu lis-siyami kuma yinin shi yana zamantowa gajartacce to kuma wannan gajartaiwa saboda mi lis-siyami domin a samu damar yin azumi saboda mi yini gajere ne bai da tsayi kuma gashi babu wahala babu ishirwa da makamantansu to yinin gajere ne domin ka samu damar yin azumi wa kana ahdu salihina akwai wanda daga cikin magabata na gari ya kasance idza ja ash-shita'u idan lokacin sanyi yazo ya kula yana cewa ya ahli al-qur'an ya kuma abuta qur'ani tala laylukum daren ku yayi tsayi da qira'atikum to mun yi mi karatu yace fakra'u ku yi karatu ma'ana daren yana da tsayi domin mi domin ku samu ku yi karatu ma'ana mutun ya tashi ya karanta qur'ani da dare ko ya sallah ya karanta al-qur'ani yace wa qasran naharu kuma yinin yana gajartacce ne ma'ana ba mai tsayi bane ba yace lisiyami kum domin ku yi azumi yace to fasumu ku yi azumi ma'ana dai lokaci na sanyi lokaci ne da mutum zai dage da yin sallar dare da daddare saboda zaka kwanta haka gaji da yin bacci to in ka gaje ka tashi ka yi sai ka tashi ka yi sallah ta dare saboda daren yana da tsayi shi kuma yinin shi gajartacce ne gajere ne ga babu ishirwa gashi babu kuma mi babu wahala babu rana to kaga wannan shi kuma mi domin ai azumi to shi yasa suke murna suke jin dadi da lokacin sanyi yazo shi yasa ai har manzo Allah da kansa yake cewa ai al-ganimatul barida yace ai garaba zace mai sauki azumi a lokacin mi lokacin sanyi saboda dama me yake wahala da mai azumi na farko dai kaga yinin yana da tsayi na biyu kuma ga ishirwa na uku gawa ga rana to a lokacin sanyi babu rana gashi kuma babu mi yini bai da tsayi kuma gashi babu ishirwa to shi yasa suke murna suke jin dadi to amma mu kuma sabanin haka to shi yasa ƴan uwa mu sani lokaci ne mai tsada lokaci ne mai daraja fursa ce zahabiyya liman yabtaghi al-ajra min Allah fursa ce mai tsada ga wanda yake neman lada a wajen Allah a wannan lokaci na sanyi da muke ciki mutun ya ribace shi wajen yin azumi na nafilfili musamman azumin litinin da alhamis da irin azumin ayyamul bid ranar 13 da 14 da 15 ga wata na musulunci kenan ya karin gayi saboda me yasa domin ka samu falala da daraja na gaba haka kuma dama ce ga wanda ake bin shi azumi ina matan da ake bin su azumin Ramadan na bara to yanzu lokaci ne da za su rama saboda yanzu azumi bai da wahala kenan yanzu duk wanda yasa ana bin shi azumi na Ramadan ne na kafara ne na bakance ne to duka ana so mutun ya zamanto yayi profiti ya ribaci yayi igtiramul fursa yayi intihazul fursa wannan occasion ce ya samu mai sauki kenan ya rama azumin sa to amma zaka ga wasu ana bin su azumi har Ramadan har lokacin sanya wuce wasi ba kenan wannan asara ce babba kama kanka da haka kenan yanzu nan dama ce duk wanda yasa ana bin shi azumi yayi kokari ya rama a wannan lokaci na sanyi saboda mi dama ce mai sauki a gare shi kuma mu sani ƴan uwa shi yin azumin wannan na nafila musamman da ake so wanda bai saba yi ba ya koya ma kanshi ya rangai saboda akwai wanda suke ce a mu ai azumi kawai daga Ramadan sai Ramadan to matsalar in Ramadan din bai cika ba to azumin nafilar ka ne za a dauka a cika ma kamar da manzo Allah ya tabbatar za a zo a fara duba sallah in sallah ta yi to mutum shikenan zai sha in bata yi ba za a ce adiba na nafilfili in kana yi a cika ma to haka shi ma manzo Allah cewa haka za sa'iral a'mal su ma ka sauran ayyuka za a zo a bincika kuma azumi shi ma idan na farar labbe cika ba za a ce to adiba nafila to idan mutum ya zama to bai nafila aka samu akasi da tasgaru da cikas alfarilla ya za a yi kenan kaga akwai matsala kenan to dan haka dai yana daga cikin fa'ida ta yin azumin nafila shine idan farillarka bata cika ba to za a cike ma da wannan nafila din kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu bayani cewa shi wannan azumi yana daga cikin ayyukan da suke kai mutum aljanna suka samu aljanna da kuma samun gafara Allah subhanahu wataala daga cikin siffofin da Allah ya zana a cikin suratul ahzab aya ta 35 da yace innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati to asiri yazo haka mi har zuwa wasa'imina wasa'imati da masu azumi maza da masu azumi mata ma'ana wanda suke kiyaye azumin farilla kuma suke yi azumin nafila to dukan su wayannan daga ƙarshe mi Allah ya ce yace a'addallahu lahum Allah subhanahu wataala ya tanada musu maghfira gafara ta musamman daga gare shi wa ajran azima kuma da lada mai girma shine aljanna to kaga yana daga cikin abin da zai janyo samun gafara Allah da aljanna shine zaman to kana yin azumi na nafila haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari saboda matsayin azumi Allah subhanahu wataala ya boye ladansa ay akhfa ajrahu an ibadihi wa asnada zalika ilayhi subhanahu Allah ya boye ladan azumi ya jingina shi zuwa gare shi ya ce mi kullu amali ibn adam lahu illa siyam yace duka aikin dan adam nasa ne yace illa siyam sai azumi fa innahu li to lalle shi azumi na wani wa ana ajzi bihi kuma lalle ni nake sakantawa nake sakawa ga wanda ya azumi na nafila ko na farilla wannan hadisi na cikin Bukhari daga gare mi kokari yan uwa mu ringa yin azumi na nafila a wannan lokuta wanda ake bin shi na faril wanda ake bin shi rama ya kokarin rama da sallar dare fata Allah mana da cin yin haka fata abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu iko da lada a kai da ikon yi abinda muka yi kuskure da tantaban harshe kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.